Ok, okay. Mày quỳ à?
Yin taro na wa'azin kasa da alarammomi a karanta Qur'ani a wa'azin kasa wanda ba wanda zai ji annabi ya ji wa'azin kasa da alaramma yana ja mashi baki da irin wannan siga da mu muke yi a gabatarwa a yau mukan shirya taruka don agazawa addini na kusan yana da wahala a ce annabi ya yi rancin so idan muka kalli wannan a matsayin ka'ida to mun kuce abin da yake da fadi
babu wata aya guda ɗaya kai tsaye da ta yi bayani akan a taru a zo a yi irin wannan karatu da ake cewa za a yi shi a nan Abuja imma da sunan festival ko da sunan convention duka babu shi kai tsaye babu shi alqur'ani babu shi a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam
jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu da ku a wani sabon shirin mu na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan lokacin da muke a nan Washington kungiyar Zalisu Bidiya wai ta mutu suna ta Najeriya tana nan tana ci gaba da shirye-shiryen da take na hada hancin wani gagarumin taro na makarantata da kuma makaranta alqur'ani mai tsarki wanda zai janyo wayannan malamai tsakanin 30,000 da 60,000 wanda za a hada su a cikin babban filin wasa na Abuja in Allah ya kai mu ran 22 ga watan nan na February shekarar nan da muke ciki ta 2025 to wannan taro dai ya raba kawunan mutane da yawa musulmi har ma cikin ita kanta izala kanta akwai mutane da suke da sabanin ra'ayi game da wannan taron ko suna tambayar shin meye manufar wannan taron ma
to kuma na saba imam kashe mu da wannan Abuja to ni a ra'ayi na taro na rubutun Qur'ani da ra'ayi ne a ra'ayi na ban koyi baya ba dan taro da ra'ayi Abuja magana ta cewa kun jira ko kun mai dade su ko da dare sai ka sai wannan magana da kamar ba a yi shi da ni sai bayar da Allah ba a yi shi ne kamar kun jira da kuma da bidan da ko tare da da ne duk da su fara da koyo da ko shin daga ko ina tara su a Abuja da wata rashin taron nan na hanya ga rai ta hanyoyi a haka wasu su hakari wata a cikin ta wannan ina da ta shara kuma ko asali ne sai addu'a dai a makarantar sunna ko a sabbi da ne
to a yau ne muke kawo muku kashi na farko na muhawara da wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya ya shirya mana tsakanin malamai guda biyu dukkan su yan izala amma masu bambancin ra'ayi kan wannan taron
masu sauraron sashi Hausa na muryar Amurka barkanmu da sake dawowa sabon shirin tsaka mai wuya wannan karon zamu duba wannan gagarumin taro da za a gudanar insha Allah a Abuja wannan wata na alaran momi ko kuma na mahaddata karatu alqur'ani inda za su shigo Abuja da za su yi taro a babban filin wasa na Moshood Abiola su yi karatu alqur'ani na tsawon wuni daya muna tare da manyan malamai guda biyu waɗanda suka shahara ta fuskar da'awa wato wa'azi kenan da suka hada da Malam Ibrahim Aliyu Kaduna shine sakatare na majalisar malamai na kungiyar Izala dake Abuja kazalika muna tare da sarkin malamai Malam Ibrahim Duguri wanda shi shugaban majalisar malamai ne na kungiyar Izala a Abuja bari mu fara da Malam Ibrahim Duguri Malam Ibrahim Duguri baka mara wannan taron ba ni ne dalilin ka na rashin mara masa bayani
to بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد masu sauraron mu kusa da nesa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda Haji Nasiru ka fadi ba wai taron ne ko kuma karatun ne bana goyon baya ko kuma ban da ra'ayi ba sai dai tunda abu ne wanda aka danganta shi da ibada ko kuma da addini kai tsaye a matsayin mu na musulmi mun san bamu da wata manhaja wanda zamu cusgo shari'ar mu ko kuma ibadan mu daga ciki sai fadin Allah ko littafin Allah shine alqur'ani mai girma dan haka wajibin mu ne mu yarda da alqur'ani mu yi imani da alqur'ani sannan mu dabbaka alqur'ani cikin rayuwar mu ta yau da kullum to har yanzu dukkan wani masdari wanda za a ciro ibada a ciki inda an kira abin ibada to ba zai zama ibada ba wanda ya amsa sunansa dole sai da umarni wanda yake kuma umarnin nan fadi ne na Allah madaukakin sarki kuma a cikin alqur'ani din amma a matsayin mu na almajirai ko daliban ilimi da kuma iyayen mu malamai da suke jin mu a ko ina babu wata aya guda daya kai tsaye da ta yi bayani akan a taru a zo a yi irin wannan karatu da ake cewa za a yi shi a nan Abuja imma da sunan festival ko da sunan convention duka babu shi kai tsaye kaga kenan inda an kira shi da sunan ibada a matsayin mu na musulmi masu da'awar sunna wanda bamu da wani abin da zamu dogara da shi kai tsaye na farko shine fadin Allah sai kuma
faɗi ko umarni ko kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama wanda nan ma babu wani nassi sarihi wanda ya tusgo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa ai irin wannan taro ko kuma an yi ya gani ya goyi bayan abun ko kuma yayi umarni da ayi ko da shi bai yi ba dan haka shi ma babu shi kai tsaye a nasance tunda dai mu nasi muke da ma kai tsaye na yin na halaccin sa ko kuma rashin halaccin sa to babu shi a alqur'ani babu shi a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu kuma dawo zuwa ga magabatan da suka rayu gaba da mu kuma suka fi mu kusa da manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa su ma babu inda aka ce gashi sun yi wani gangami na mahaddata waɗanda za su zo su karanta alqur'ani su ware wasu kwanaki ko a ware adadin wasu mutane
malam Ibrahim Duguri shin taro malam Ibrahim Duguri kana ji taro ne a karanta alqur'ani ne bashi da asali ko kuma yin karatu alqur'ani ne tare shi ne bashi da asali ana
ai karatu alqur'ani shine ma yake da asali shike da tushe dan haka in na tsaya na yi karatu alqur'ani a duk inda nake nayi bi umarnin Allah nayi karantawan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan idan misali muka zauna a makaranta ko a masallaci muka yi karatun alqur'ani ko muka yi tafsirin alqur'ani ko muka yi musaffata alqur'ani duk wannan mun bi sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa khaffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allahu fi man 'inda kaga wannan zaunawa a karanta shi wannan yana da asali a musulunci amma a ce za a kira shi da wani taro na convention ko kuma ainihin wato abin nan duk da yadda aka kira shi da shi kuma a ce ga adadin mutane ga adadin kwanaki
a Sheikh Ibrahim Duguri wuni da za a yi wannan taro bari mu koma wajen Malam Ibrahim Aliyu Kaduna Malam Ibrahim Aliyu Kaduna ka ji abinda malamin ya tukuranta Malam Ibrahim Duguri ya faɗa cewa irin wannan taro a zo waje dai bashi da asali kin bi sa me yasa kuke so ku yi abinda in bai da asali me yasa kuke son yin wannan taro
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin amma dangane da abin da ya shafi wannan taro da ake kiransa za a yi cewa convention ko conference wanda ma'anarsa a larabci shine al-mu'tamar don gabatar da wani abu daga cikin ayyuka na addini a tukar al'ummar musulmi sun yadda suna yin musabaka na dai san ba wanda zai ce annabi ya shirya musabakar qur'ani irin yadda muke yi ina ga ba wanda zai yi zara'a ya faɗi haka nan kai tsaye musabakar qur'ani irin wannan da muke ta kafa ta jaha ta local government da ta duniya wannan kenan kuma na ga duka muna yin wannan musabakoki domin abu ne da ya shafi aiki na alqur'ani abu na biyu mukan yi taro na wa'azin kasa da alaran mumi a karanta qur'ani a wa'azin kasa wanda ba wanda zai ce annabi ya je wa'azin kasa da alaran ma yana ja mashi baki da irin wannan siga da mu muke yi a gabatarwa a yau sannan daga cikin abubuwan da muke shirya mukan shirya taruka don agazawa addini na kusan yana da wahala a ce annabi ya yi wancin to ire-iren in muka kalli wannan a matsayin ka'ida to mun tsuci abin da yake da faɗi mun tsuci abin da yake da faɗi idan muka dubi faɗin Allah ta'ala da kisa kullinna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin cewa sallata da ainihin yankana da rayuwa ta gaba daya da mutuwa ta duka ga Allah idan muka kalli wannan to ayyuka da yawa suna shiga a gargashin wannan idan aka ce karatu alqur'ani a taru a karanta alqur'ani babu inda yake zama laifi wala Allah sunan ne mutane da yawa ba su so idan aka ce convention ko idan aka kira shi conference wannan shine abin da
ko festival kaman ce dai sunan ko festival
yawa to alhamdulillah festival waɗannan kalmomi da aka kira idan ka ce al-mu'tamar wato ana nufin taro wanda duk wanda ya san wannan kalma ta al-mu'tamar ya san ana nufin taro
wal maharajan kaman ma ma'anar maharajan ya Sheikh Ibrahim
da za mu yi hakuri mu dauki magana sai dai in mutum ya fara magana a yi shiru sai ya sauka
to bismillah
Malam Malam Ibrahim Aliyu Kaduna kammala sai mu koma wajen Malam Ibrahim Duguri
yawa to zan so mu dauki abu haka a hankali wato shi wannan mu'tamar kalma ta convention kamar yadda su malamai jagorori suka ce kalmar da suka kawo tun da ba a ransu bane shi wanda ya magana shugaba Sheikh Abdullahi Balalau ya ce festival sai aka mai yara sai kuma ya karbi yaran sai ce convention to tun da yanzu a bakin sa ya ce convention ko conference to yanzu mu batta convention ko conference sai mai magana akai wannan kalma al-mu'tamar ko convention abu ne wanda an kasance ana yin shi a sauran kasashen musulmi na duniya misali al-mu'tamar ad-duwali asali wanda aka yi na ainihin tatawin dirasat al-qur'aniya wanda aka yi shi ranar 1 ga wata 3 2015 dai ne daga cikin taruka da aka yi dan al-qur'ani an yi al-mu'tamar al-qur'ani as-sadis shi ma wanda aka yi shi a Gaza shi ma mu'tamar ne na al-qur'ani an yi Saj International Conference on Quran and Sunnah duka wannan ina son in kawo cewa mu'tamar taro ne da ake yi domin al-Qur'ani wala Allah mu nan ne ba a taba yi ba amma an yi nisa ana yin sa a duniya kasashe daban-daban suna gabatar da an yi wannan mu'tamar na ainihin al-Qur'ani
to a gaishe ku malamai in Allah ya kai mu rana a tawo kafin a fara wannan taro din za mu kawo muku kashi na biyu inda za ku ji shin sunan taron ne yake jawo bambancin ra'ayoyi da sabanin ra'ayi ga mutane ko kuma dai akwai wani abu bayan shi ba da bayan haka da me da me za a yi a wajen wannan taron idan an zo yin sa muna fatan za ku kasance tare da mu a rana a tawo domin ci gaban jin wannan muhawara din idan muna godiya ga su malaman namu Malam Ibrahim Aliyu Kaduna da kuma Malam Ibrahim Duguri sannan da shi wakilin namu Nasiru Adamu Alhikaya a madadin su dukkan ne Ali Mustapha Sokoto a Washington huta lafiya